Hambararren shugaban Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya François Bozize ya arce zuwa kasar Kamaru a yayin da 'yan tawayen da suka hambarar da shi suka bayyana sunan sabon shugaban kasar tare da yin alkawarin cewa za su gudanar da zaɓe cikin shekaru uku idan Allah ya yarda. Jami'ai yawun da babban birnin kasar Kamaru sun tabbatar cewa tsohon shugaba Bozize ya isa kasar bayan ya arcewa fafatawa da ta zama sanadin kashe sojojin Afirka ta kudu guda 13. Michel Djotodia, shugaban kungiyar kawancen 'yan tawayen Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da ake cewa Seleka a takaice, ya bayyana kansa a zaman sabon shugaban kasa kuma ya ce za a yi zaɓe cikin shekaru uku. Shugaban masu hamayya farar hula Nicolas Tiangaye zai ci gaba da riƙe mukaminsa na Prime Minister da aka bashi ƙarƙashin yarjejeniyar raba iko da aka kulla a watan Janairu. Mazauna Bangui babban birnin ƙasar sun ce da 'yan tawayen da kuma farar hula dukkansu suna can suna ta kwasar ganima. Haka kuma mazauna birnin sun yi kwanaki ba su da ruwa da kuma wutar lantarki. Muna da ƙarin bayani akan arcewar da François Bozize ya yi zuwa ƙasar Kamaru bayan labarin duniya.
An kama tsohon shugaban kasar Zambia Rupia Banda kuma an caje shi da laihin amfani da iko akan kwangilar sayan mai da ake cacar baki a kai. Jiya Litinin aka kama Mr. Banda amma kuma nan da nan aka bada belin shi. An shirya yau Talata tsohon shugaban zai bayyana a gaban kotu. Ana zargin Mr. Banda wanda ya jara gamar mulkin kasar shi daga shekara ta 2008 zuwa shekara ta 2011. Da laihin cin hanci a kwangilar sayan mai daga wani kamfanin Najeriya. Tun da farko majalisar wakilan Zambia ta dage kariyar da Mr. Banda yake da ita daga shari'a, tana mai hadin cewa daukan wannan mataki zai ba mu jami'an kasar damar binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa a zamanin mulkin shi. Lauyoyin Mr. Banda sun ce zarge-zargen wani bangare ne na yunkurin jam'iyyun kasar masu hamayya ta hanyar musgunawa shugabanninsu.
Shugaban kasar China Xi Jinping ya yi alkawarin hada kai da kasashen Afirka bisa turbar daidai wa daidai. Ya wani alkawarin ne da nufin sassauta damuwar da Afirka ke nunawa akan yadda tasirin China ke karuwa a nahiyar. A jawabin da ya gabatar jiya Litinin a birnin Dar es Salaam kasar Tanzania, Mr. Xi ya ce China ta dage akan cewa dukkan kasashe daidai suke komai girmansu da tasirinsu. Ya ce shi baya goyon bayan ra'ayin babbar ƙasa ta yi wa ƙaramar ƙasa barazana, shi bai da wannan ra'ayi.